إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar daya ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 13 ga watan February shekara miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 253 cikin jerin kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadith Khair al-Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وأن أكتسني بسنة ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله لتافه زاد المعاد موسوعة لتاريخ منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافه لنكومي يروانكا دنجل لتاريخ دعينه سأل رأي ورمعك صلى الله عليه وسلم دبالي أكن شريع ساق ومدع الدين رأيوه الله وينجد يساقا وإبن القيم الخير malamai suna jinjina masa musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin ne a halin tafiya inda yake kasar Makka dan aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikin sa Allah ya saka musu alkhairi zamu tashi inda malamin ke cewa faslun wa qad qaddamna anna abarafi in kana mimman alabbal ahzaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yuqtal ma abani quraidata kama qutila sahibuhu huwayy ibn akhtab ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخيرات فاستأذنوه في قتله فأذن لهم فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة malam ya ci gaba da bayani akan abin da ya faru a yakin ainihin wato Khandaq yakin Khaybara sorry yakin Ahzab yace wa kad qaddamna hakika mun gabatar da bayani a baya anna Abu Rafi cewa Abu Rafi wato Sallam ibn Abdul Haqiq Sallam wanda ɗaya ne daga cikin wato Yahudawa din kana mimman alabbal ahzaba على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من gabatar cewa wannan mutumi ya kasance ɗaya daga cikin wanda ya dinga zububuta da ziga kafirai suka yi kungiyoyi suka zo suka hadu dan su yaki manzon Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقتل مع بني قريظه sai zama kuma bani qurayza wadanda suka kare alƙawari aka bi su har gida aka yake su kamar yadda muka ta wasu darussa a can baya wannan mutumi baya cikin waɗanda aka kashe a wannan wuri kama kutila sahibuhu Huyay bin Akhtab kamar da aka kashe abokin sa Huyay dan Akhtab wa ragibatil khazraj fi qatli sai sahabbai mutanen Madina yan kabilar Khazraj sai suka yi kokari suka ji a ransu cewa ya kamata a ce fa sun gama da shi sun kashe shi musawatan lil aus dan su yi daidai su daidaita da ƴan uwansu al aus fi qatli ka'ab ibn al ashraf domin aus su muhammad ibn maslama su ne suka kashe ɗayan abin nan wato kafir daga cikin yahudawa wanda ya dinga cin mutunci da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka'ab ibn al ashraf wanda mun ji bayani akan shi a baya sai khazraj suka ga cewa kamar a ce yanzu ausu sun fi su samun shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun dara su wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima da biya masa bukatunsa sai suka ga wani opportunity ga wata dama wanda za su yi kankankan za su kunnan doki da aus idan suka kashe wannan kafiri wannan bayahude mai suna Abu Rafi to da haka sai suka yi kwadayin haka shine malam yake cewa wa kana Allah subhanahu wa ta'ala kad ja'ala hadhayn al-hayyayn yatasawalani bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama fil khayrat yace kuma dama waɗannan ƙabilu guda biyu al-Aws da al-Khazraj Allah subhanahu wataala ya kuwace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suna ta gogoriyo suna ta kokarin kowa yana so ya zama shi yafi ɗayan zama dan gaban goshi wajen aikata alkhairai a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fasta'adhanuhu fi qatli saboda haka sai a waɗannan kabila al-Khazraj sai suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ba su izini su kashe Abu Rafi fa adhina lahum sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su wannan izini fantadaba lahu rijalun kulluhum min bani salima sai aka samu wasu mazaje dukkanansu daga bani salima sai suka ainihin himmatu suka dauki aniyar gamawa da shi wahum waɗannan mazaje su ne akwai Abdullahi ibn Atiq Abdullahi ibn Atiq ibn Qais wanda ya je yakin Uhud da sauran yaƙe-yaƙe da suka bo a bayan yakin Uhud kuma yana daga cikin shuhada'u na al-Yamama a yakin da aka yi da su Musailama kenan shine wa huwa amirul qaum shi wannan sahabi Abdullahi ibn Atiq ibn Qais al-Khazraji shine wato commander su wa Abdullahi ibn Unais da kuma Abdullahi dan Unais a cikin sahabbai mutanen Madina masu suna Abdullahi dan Unais suna da yawa akwai Abdullahi dan Unais al-Aslami wanda shine ya jefa dutsen da ya kashe Ma'iz wannan da ya zina din sunan shi kenan shi ma Abdullahi ibn Unais al-Aslami shine sahibul ramya allati qatalat Ma'iz sahabi da aka mishi haddi akwai Abdullahi ibn Qais as-Sulami wanda yana daga cikin shuhada'ul yamama akwai Abdullahi ibn Qais al-Juhani to shine wannan da ake magana a na fata mun gane shi ma Khazraji wa Abu Qatada a cikin waɗannan runduna da suka tafi kashi Abu Rafi akwai Abu Qatada shine Rabi'i al-Harith ibn Rabi'i sahabi mashhuri Abu Qatada al-Ansari ana cewa kuma Nu'man wasu sunan shi mafi shahara shine Rabi'i wasu kuma suna cewa sunan shi mafi shahara shine al-Harith ibn Rabi'i wasu kuma suna cewa sunan shi An-Nu'man ko kuma Amr yana daga cikin sahabbai da aka sabani game da sun je Badar ko kuwa ba su je ba yana kuma daga cikin wato sahabbai da ake musu kirari ana ce mishi Farisu Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama babban sahabi ne mashhuri to yana cikin sahabban da suka yi wannan aiki wa Mas'ud bin Sinan da Mas'ud dan Sinan shi ma yana daga cikin shuhada'ul yamama wa Khuza'i bin Aswad ana cewa Khuza'i ibn Aswad ana cewa kuma Aswad ibn Khuza'i duka sunan sa waɗannan sahabbai su shida kenan da komandan su Abdullahi dan Atiq sai kuma Abdullahi dan Unais sai Abu Qatada uku kenan sai Mas'ud ibn Sinan hudu kenan sai Khuza'i su biyar to waɗannan sahabbai su biyar dinnan fasaru hatta atawhu fi Khaybara fi darin lahu sune suka tafi suka je har Khaybara inda ya gudu shi wannan Abu Rafi suka same shi a wani gida nashi fa nazalu alaihi laylan suka je suka afka mushi cikin dare fa qatalu suka kashe shi wa raja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama suka dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kulluhum mudda'a qatla kowa a cikin su yana cewa shi ya kashe kafirin fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace aruni asyafakum kununa min takubbanku falamma ra'awhu falamma arawhu iyyaha yayin da suka nuna mushi takubban qala li sayfi Abdullahi ibn Unais sai ya bada bayani game da takubun Abdullahi dan Unais yace hadha alladhi qatalahu wannan shine ya kashe shi ara alaihi athar at-ta'am gashi nan ina ganin nama wato jini da nama wanda aka sara a jikin wannan takubi zaka sai aka ce shine ya ainihin wato kashe wannan kafir ina fata mun gane wannan to wannan shine karshen bayani game da yakin al-Khandaq ko Ahzab kamar yadda muka faɗa a farkon tattauna wannan kadiya akwai wasu masail waɗanda ba su tabbata ba game da wannan yaki amma kuma sun shahara su ne muke so mu yi ishara da tattaunawa gajeriya game da su daga littafin Masha'a wa lam yathbut as-sirah an-nabawiyya na Malam Muhammad Abdullahi Al-Aushan. Gashi inda yake cewa daga shafi na 162 yace Masha'a wa lam yathbut fi ghadwati al-Khandaq. Abubuwan da suka shahara waɗanda kuma ba su tabbata ba game da yakin Al-Khandaq. Abu na ɗaya, mashwaratu Salman bi hafaril Khandaq. Ana ba da labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawaran Salman al-Farisi akan tona gwalalo din. To wannan shahararren bayani ne kamar yadda malam ya faɗa ana, amma za mu ci cewa bai inganta ba. Malam ya ce ishtahara fi kutubi sira أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع بقدوم الأحزاب لغزو المدينة أشار أصحابه. يا شعر تيوى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأبار تيوى قاو إن يوين كاترين سمح الغاسم مدينة دنسي أكيشي يعني مشاور الصحابين لما أبن ديك ما تعلم. فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بقوله سي سلمان الفارسي ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam shawara da cewa inna kunna bi farisa idha husirna khandaqna alayhi, mu mun kasance a ƙasar Farisa a garin su kenan, yace idan aka kewaye mu, idan aka yi mana sammati a cikin garin mu, to sai mu kuma mu tona gwalalo wanda zai hana kafirai ko abokan gaban mu amin su iso inda muke. Fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi hafaril khandaqi hawla almadina, sai annabi alaihi salatu wassalam ya bada umarni a tona irin wannan rami ya kewaye mashigar Madina. Qala al-hafidh fil fath ibnu hajr al-asqalani a cikin fathul bari yake cewa wa kana alladhi ashara bi zalika salman, salman shine wanda ya bada wannan shawara fi ma zakara ashabul magazi, kamar yadda malamai masu ba da labarin yaƙoƙi suke faɗi. Minhum abu mish'arin abu mi'sharin qala salman zuwa ƙarshe fa zakarahu ya ambaci wannan wa lam yasuq lahu isnada, yace amma babu isnadi ga wannan magana. Wa abu mi'sharin huwa najih ibnu abdurrahman as-sandi, sunan shi kenan wani malami ne cikin tabi'ai rasulullahi shekara ta 171 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Rawalahu al-arba' malamai hudu, Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah su rawaito hadisansa. Wa Abu Misharin yace wa da'afahu al-jumhur, mafiya malamai sun ce mutum ne mai rauni. Wa kana al-imamu Ahmad yardahu, amma Ahmad ibn Hanbali yana karban hadisinsa. Wa yaqulu yakan ce kana basiran bil magazi, ya kasance masani ne na ainihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma da wannan magana yake cikin sirr alamin nubala da littafin tahdhibut tahdhib. Malam yace walaysat illa fi dhati abi mi'sharin fa hasab, to amma illa bata tsaya akan wannan bawan Allah kadai ba, bal kaunul khabari mursalan, hadisin mursali ne babu sahabi a cikin sa. Haifu saqahu biduni isnadin, ya kawo shi ba tare da isnadi ba. Walam yashur ibnu ishaqa ila mashwarati salman al-farisi, ibnu ishaqa cikin sira da magadinsa bai ambaci shawartan salman al-farisi ba, wa inma qala, sai dai kawai ya ce falamma sami'a bihim, yayin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ji labarin ga sunan zuwa ai al-ahzab, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji labarin zuwan su, wa ma ajma'u lahu min al-amri, da irin tanadin da suka mishi na yaki amara darabal khandaka alal madinati, sai yasa aka yi khandaki ma Madina. Fa amila fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam targhiban lil muslimina fil ajal, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan khandak domin fatar musulmi su samu ladan aikin haka. Malam ya ci gaba da cewa zakarahu ibn hisham, wa inma zakarahu ibn hisham bidun isnadin haythu qala, ibn hisham ya ambaci wannan labari ne babu isnadi da yake cewa yuqalu inna salman al-farisi ashara bihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, cewa salman ne ya bada shawara amma isnadi dai babu. Abu na biyu, ayatu lam tasih, wata mu'jiza daga cikin mu'jizozi da suka bayyana a yakin Khandaq amma wanda bata inganta ba. Qala ibn Ishaq, ibn Ishaq yake cewa wa haddathani Sa'id ibn Maina annahu huditha anna ibnatan li bashir ibn sa'ad yace malam sa'id dan nina ya bani labarin cewa an gaya masa cewa wata iya ga sahabi mai suna bashir ibn sa'ad wato ukhtin nu'man ibn bashir wadda iya ce ga dan uwa ne ya dar uwa ce ga an-nu'man dan bashir qalat tace da'atni ummi amra bintu rawaha mahaifiyata mai suna amratu ir rawaha ta kira ni fa a'atni hafnatan min tamrin ta bani wani dan dabino dan kankani haka a fi saubi aka zuba min a cikin kaya na kuma qalat tace da ni ai bunayyata yake ir uwa yake ir biyata idhabi ila abiki wa khaliki abdullahi ibn rawaha bi ghadaihima ta shiki kai ma babanki da kanin mahaifiyarki mai suna abdullahi dan rawaha ta shiki kai musu abincin su na rana wannan dan dabinin da aka zuba miki shine abincin su fa marartu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan yariya tace sai na wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yace ta'alai zonan ya bunayyata ma hadha ma'aki wannan menene kike dauke da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta ya tambaye ta qalat tace qultu ya rasulullah hadha tamr tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dabino ne qala hatihi annabi yace kawo mu qalat tace fa sababtuhu fi kaffi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na zuba su a hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu albarka fama mala'atuhuma dabinan bai ma cike hannun shi ba thumma amara bi thawbin fabusita lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a shimfida wata yar dadduma ko tabarma thumma dahattamra alayhi fabaddada fawqa thawbi sannan sai zuba ainihin wato dabinan fatabaddada fawqa thawbi sannan ya girgiza shi thumma qala li insani indahu sannan sai ya bayan yayi addu'a a ciki sai ya ce wani mutum dake zauna a wajen israh fi ahli khandaki an halumma ila al-ghada ka je kai shela kai yekuwa wa mutanen da suke bakin gwalalan nan ka ce su taho su ci abincin rana fajtama ahli khandaki alai ga baki ɗaya mutanen da suke wurin sai suka taru a wannan wurin cin abincin faja'alu ya'kuluna minhu suka dinga cin dabinan waja'ala yazidu hatta sadara ahli khandaki am dabinan ya dinga karuwa har sai da suka ci gaba sai suka koshi wa innahu la yasqutu min atrafi thawb yayi yawa ma har yana zubewa daga kan shimfidin wannan kissa tana cikin littafin Ar-Rawdul Unuf sai malam yace qala ibn kathirin lamma zakarahu fil bidaya ibn kathirin Allah ya gafarta mishi da ya ambaci wannan kissa a cikin al-bidayatu wan nihaya sai yace hakadha rawahu ibn ishaqa wa fihi inqita'un yadda ka ji dinnan haka ibn ishaqa ya rawaito wannan magana amma isnadin ta akwai gidi wa haka rawahu al-hafidh al-bayhaqi min tariqihi wa lam yazid haka bayhaqi shi ma ya kawo shi a cikin dalailun nubuwa ta wannan hanyar ba tare da ya ƙara komai ba wa qad rawal imam al-bukhari a'zama min hadhihi al-qissati fil ghazwati nafsiha al-imam al-bukhari ya rawaito abu mai inganci kuma wanda yafi wannan ban sha'awa da nuna girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adi dai wannan yake an jabir ibn abdullah radhiyallahu anhu qala inna yawmal khandaki nahfaru fa aradat kab kaidatun shadida mun kasance ranan khandak muna tonan ramin nan sai ga wani dutse mai tauri fa ja'un nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalu hadhihi kudyaki sai suka zo suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani dutse fa an tono shi wannan dutse ya kasance a ardat fil khandaki fa qala sai annabi ya ce ana nazilu bari in zo da kaina thumma qama wa batnuhu ma'sumun bi hadar sannan ya miƙe alhalin ya daura cikin shi da dutse saboda yunwa walabithna thalathata ayamin la nazuqu zawaqan jabiru ya ce kwanan mu uku ba mu ci komai ba ga aiki muna ta yi fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam al-miwala fa daraba fil kudya sai annabi ya anshi ainihin gatari sai ya sara ma dutsen da ya sara mushi fa ada kasiban ahyala au ahyama sai dutsen nan ya wargaje ya koma taran gari na wato yashi fa qultu ya rasulullah sai ni Jabiru nace ya manzon Allah idan li ila albayti ka bani dama ina so in je gida in yi wani uzuri fa qultu limraati da naje sai nace wa matata ataitu bin nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam amin ra'aitu bin nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an ma kana fi dhalika sabr yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yanayi wanda bai kamata a hakura a bashi haka ba fa indaki shay'un annabi na cikin tsananin yunwa ko kina da wani abu da za a bashi fa qala tace indi sha'irun wa inaqul ina da gari na alkama kuma ina da wata yar batala yar karma akuya fa dubihatil inaq nan da na aka yanki yar akuyan nan wa qinatish shay'u wa qinatish sha'iru shi kuma alkama aka daka shi aka nika shi aka yi gari da shi na waina hatta ja'alna al-lahmata bil burma nan da nan wannan dan nama aka sashi cikin tukunya thumma ji'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal ajnu kadin kasara naje gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nake ga mishi wal ajinu a lokacin da kullun da aka dama kadin kasara ya riga yayi fermenting ya hade da junansa wal burmatu bainal asafi kad kadat an tamdaja ita kuma tukunyar farfesin nama akuyan tana kan murhu ta kusa ma ta nuna fa qultu sai nace ya manzo Allah to ayyimul li ya manzo Allah wani dan kankanin abinci ne ka zo ka ci fa qum anta ya rasulullah wa rajulun aw rajulani kai da wani mutum guda ɗaya ko mutum biyu abincin zai ishe ku ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo mu je ku zara jiki mu je ku ci qala kam huwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yawan abincin fa zakartu lahu nace mishi ai ya manzo Allah wata yar karama akuya ce da wani dan ragowan gari rabin tiya ko tiya guda fa qala faƙala kathirun tayyibun sai annabi ya ce ai ko wannan abinci ne mai yawa kuma mai kyau qala sai ya ce kullaha la tanzaul burma kace mata nace kada a sauke wannan tukunya a batta akan wuta tana ta farfasa la tanzaul burma wala alkhubza min at-tannur haka nan shi ma a gurasan ko wainan kada a sauke daga kan tanda hatta atiya har sai nazo faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qumu yace kowa ya tashi faqamal muhajiruna wal ansar yace jama'a kowa ya zo aje za a ci abinci a gidan Jabir falamma dakhala alamra'atihi qala shi kuma Jabir ya tafi da sauri yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shirye cewa jama'a a tashi daga aiki za a tafi cin abinci a gidan Jabir ya shirya mana walima sai ya tafi da sauri yace wa mata kinji abinda aka ce wai haki yau ku daki tukunya yo watan jin kunya ke daya ja annabi sallallahu alaihi wasallam bil muhajirin wal ansar wa ma'ahu annabi ya gaya to duka jama'ar da ke wurin na yace su cin abincin nan qalat hal sa'alaka tace ya tambaye ka ya ji me muka tanada qultu la'am nace ya tambaye ni fa qala yace udkhulu wala tuda gitu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ci gaba da shiga kada ai turereniya faja'ala yuksir al-khubza wa yaj'alu alayhi al-lahma annabi sa aka dinga gutsarawa mutane wannan gurasa ana sanya musu nama akai ana sa musu afrid ana ba su wa yukhammiru al-burma wa at-tannur idha akhadha minhu sannan ya sa a sake rufe tukunya a idan bayan an diba wa yuqarribu ila ashabihi summa yanzu yatrabu sannan yana ta miƙa wa sahabbai yana ta raba musu tukunya kuma na ci gaba da tafasa fa lam yazal yuksiru khubza wa yughrifu hatta shabi'u wa baqiya baqiyatan ba gushe ba ana yanka musu wannan gurasa ana ba su ana sa musu miyar roman nan suna ci har sai da kowa ya ci ya koshi kuma sai da wainar ta saurar da nama qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuli hadha wa ahdi to wannan sauran ke ma ki ci kuma ki yi wa mutane kyauta da shi fa innan nasa asabatuhum majaa to mun ana yunwa a garin nan ana cikin yunwa wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari a cikin fathul bari a cikin mujalladi na 7 kitabul maghazi malam yace fi hadal hadisi al azim al azim min al ayat wal fawaid ma yughni an dhaif al hadis kaga wannan hadisin ingantacce abinda ke cikin shi na fa'ida da karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dilala akan annabtasa ya wadatar daga sai an fadu wancan mai raunin wal ahadisu sahiha fi takthir at-ta'ami wa sharabi bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallama kathiratu hadisai da dama sun zo akan bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sawa abinci albarka abincin yayi yawa wannan hadisi suna da yawa saqal bukhari fi sahihi ba'daha fi alamatin nubuwati fil islam bukhari ya kawo wasu su wannan kenan abu na uku shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salmanu minna ahlul bait ya shahara shi ma ana fada cewa kamar yadda ibnu sa'd ya rawaito da hakim da wasu su min tariqi kathir ibnu abdullah ibn amr bin auf bin muzani an abihi an jaddihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattal khandaka baina kulli asharatin arba'ina zira'a annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo zai raba mutane aiki to kowane mutum goma sai annabi ya taka zira'i 40 sai ce to ku mutum goma nan ku za ku tona iyana mun gane kuma a ba su mita kaza a ce kowa su tona to da aka zo ana yi sai mutane suna rabuwa dangi dangi to shine qala ihtaqqa almuhajirun wal ansar fi salman wannan group na ƴan ansar wannan group na madina kowa suna yin aikin su to sai kowa suna ganin cewa salmanu ya kamata ya shiga cikin su shi ba dan madina bane ba kuma dan makka bane shi dan farisa ne sai kowa suna ganin cewa ya kamata ya shiga cikin su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine sai annabi yake cewa salmanu minna ahlul baiti a salman cikin mu yake mu ahlul baiti to wannan riwaya kamar da malai ambata ibnu sa'd ya rawaito ta haka ibnu jaririn a cikin tafsirin sa haka abu sheikh asfahani a cikin tabaqatul asfahaniyin haka abu nu'aymin a cikin akhbaru asfahana haka ibnu asakir a cikin tarihu dimashqa haka abu abdullahi al-hakim ne ya samu a cikin al-mustadrak da kuma shi baihaqi din a cikin dalailun nubuwa wannan sune suka rawaito ta hanyar wannan kathir ibnu abdullahi ibnu amr akwai riwaya Anas dan Malik wanda ke cikin Musnad na Bazzar wanda ita kuma riwayar Sa'd bin Iskafi wanda Sa'd bin Iskafi ana matuhumar shi da ƙarya a hadisi shi kuma wannan bawan Allah mai suna Kathir ibn Abdullah mutum ne mai rauni kamar yadda Abu Dawuda yake cewa ma kazzabu shi kuma zahabi a cikin Al-Kashif kamar yadda zamu zo mu je ke cewa matrukul hadith ba a aiki da hadisin sa dan haka isnadin diddin da aka bi ta hanyoyi guda uku da ake da shi rauni gare shi kisa Shaykh al-Albani yayi takhrijin sai tabbatar da raunin sa a cikin Ad-Da'ifa lamba hadisi na 3700 da lamba 4 ina fata muna biye to shine malai yake cewa qala az-zahabi fi talkhis sanaduhu da'if Imam az-Zahabi a cikin talkhis al-mustadrak yace wannan isnadi ne mai rauni wa azahu al-Haythami fi al-Majma' al-Tabarani wa qala fihi kathir ibn Abdullah al-Muzani wa qad da'afahu al-Jumhur wa hasana at-Tirmidhi hadithahu الامام شهاب الدين الهيثمي اتكم مجمع الزوائد يجي قبران يفتد شي كما اسناد اخي كثير بن عبد الله المزني كما malamai gaba dai sun hada kan raunin sa duk da yake at-tirmidhi yana kyautata hadisin sa wa urada az-zahabi fi sirr alam an-nubala fi sirr an-nubala fi tarjamat salmana fa qala zahabi ya kawo wannan riwaya a cikin tarjamar salman dake cikin sirr alam an-nubala sannan sai yace kathir matruk kasiru abun watsi ne haka yake a cikin juz'i na farko na siru a'lami an-nubala malam ya ci gaba da cewa wa qala al-albani albani yace da'ifun jiddan wa qad sahha mawqufan ala aliyyin wannan hadisi mai rauni ne kwarai amma maganar ta inganta cewa sayyidina ali ya fade ta fadin shi salman minna al-baiti ya inganta daga sayyidina al-dan abu talib radiyallahu anhu wa qala adh-dhahabi fi as-siyar zabi a cikin siyar yake cewa daga ya'al ibn ubayd hadathana al-a'mash an amr ibn murra an abi al-bakhtari qala qila li ali akhbirna an ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qala an ayyihim tas'aluna aka ce sayyidina ali ka ba mu labarin sahabbai sai ce wanne kuke tambaya daga ciki qalu sai suka ce salman qala adraka al-ilma al-awwala wal-ilma al-akhir yace wannan ai ya riski ilimin farko da ilimin ƙarshe yace baharun la yudraku qa'ru kogi ne na ilimi ba a isa ƙarƙashin sa wa huwa minna ahlul baiti kuma ɗaya ne daga cikin mu ahlul baiti wannan ya tabbata daga sayyidina Ali wa qala shaykh Shu'aib al-Arnaut fi hashiyat as-sir rijaluhu thiqat Shu'aib al-Arnaut a cikin hashiya da ya masira alamin nubala yace mazajin shi masu ƙwari ne واخرجه الفصوي في المعرفه والتاريخ مطولا ورجاله ثقات والطبراني وابو نعيم في الحليه وانظر المطالب العاليه duke wadannan hanyoyi ne da zasu tabbatar da ingancin magana amma kufiya yaqub al-fasawi a cikin al-ma'rifa wa tarikh da tabarani da abu nu'aym a cikin hilya da kuma bayanan da ibnu hajar ya cikin al-matalib al-aliya wa kar saha al-shaykh al-albani mawqufan ala aliyin kama sabaka al-albani ya inganta shi mawqufan kaman da ya tabbata kaman da ya gabata to abu na gaba shine ittihamu hassan bil jubun tuhuma sayyidina hassan Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu da cewa matsoraci ne talalakuwa ne shi qala ibn ishaq wa haddathani yahya ibn abbad ibn abdullah ibn zubair an abihi abbad qala baban yace kanat safiya bintu abdul muttalib fi fari' hisn fi fari' hisn hassan ibn thabit wannan mata ta kasance a fari' sunan wato gida katangagge na Hassan ibn Thabit kalat tace wa kana Hassan ibn Thabit ma'ana fi bayan da aka shigar da mata da yara aka ce a kulle su a gidaje a tsare su wasu shi ma Hassan ya shiga cikin mata da yara ya zaman shi kalat Safiya tace fa marra bina rajulun min yahuda sai wani mutum bai yahude ya wuce ta wajen faja ala yutifu bil hisni yana ta kewaye wannan gida wa qad harabat banu qurayza a lokacin da banu qurayza sun shiga cikin wannan yaki وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سن ينكي abun da ke tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ainihin wato sulhu walaysa bainana wa bainahum ahadun yadfa'u anna mata tace babu wanda zai tare mana wadannan kafiran a lokacin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna fi nuhuri adwi yayin da su kuma musulmai suna can sun yi gaba da gaba da kafirai la yastati'una an yansarifu anhum ilaina fi in atana ati babu yadda sai annabi su dawo su kare mu idan wani yazo qala tace fa qultu ya hassan sai nace ya kai hassan inna hadha yahudi ga wannan bai yahuda kama tara yuqifu bil hisni yana kewa yawo wa anna wa anni wallahi ma aminuhu an yadulla ala awrati tace wallahi ni kuma ban amuntu ba ko ma aminatu ban amuntu ba an yadulla ala awrati zai tona mana asiri min wara'ina min yahudi wa kar shagala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahbahu yayin da kuma an shagaltar da manzon Allah da sahaban shi daga barmu fa anzil ilayhi faqtulu ka sauka ka je ka kashe mana shi qala wai sai Hassan yace mata ya ghafirullahu laki Allah ne ya ji kanki Allah ya yafe miki ya yabnata abdul muttalib wallahi laqad arafti ma ana bi sahibi hada ke kin san wannan ba aiki na bane ni waka da iya qala tace falamma qala zalika li yayin da yace mun haka lam ara inda hushaya sai na gabe da wani amfani a wurina da haka intajastu thumma akhastu amudan sai na daure jikina na shirya na dauki wani itace thumma nazaltu min alhisni ilayhi na sauka da wannan fila a hannuna fadarabtuhu bil amudi hatta qasadtu da dinga buga mishi wannan makami hasili na kashe shi qala tace falamma faradtu minhu raja'tu ila alhisni sai na dawo cikin gidan فقلت يا حسان انزل اليه فاسلمه تو ga yacin na kashe mashi je ka cire tufan da ke jikin shi fa innahu lam yamna'ani min sallihi illa annahu rajul ba abin da ya hana cire tufafin sai dan na ga namiji qala sai yace mali bi sallihi min hada yabnata abdul muttalib ni bana buƙatan komai daga jikin shi wannan yana cikin tabaqatul musalim da mustadrak na hakim da kuma sunanul bayhaqi al-kubra a cikin sunan din da musaddad na hakim ya zo ta hanyar urwa ne dan zubair wanda shine illar cewa urwatu dan zubair bai riski safiya ba anan kuma kaga daga wato yahya ibn abbad ibn abdullah ibn zubair daga baban shi shine abbad ibn abdullah ibn zubair to shi ma dai in kidai ne bai riski safiya din ba bare ya ci gaba da cewa wa yahya ibn abbad wa abuhu thiqatan su din biyu amintattu ne lakin dal abatabi'iyyun fal khabaru mursal baban shi wato abbad ibn abdullah ibn zubair tabi'i bi riski wannan kisa ba da haka mursali ne wannan duk da shaharsa warawahu ibn sa'id muktasaran wal hakim min tariqi hisham ibn urwa an abihi an safiya bint abdul muttalib qala urwa wa sami'tuha taqulu urwa yace naji ta tana fadi thumma qala al hakim hadha hadithun sahihun ala shart al shaykhaini wa lam yukharrijahu hakimi wannan magana yace wannan hadisi ne ingantacce da isnadi sharadin Bukhari da Muslim amma ba su fitar da shi ba wa ta'aqabahu adh-dhahabi bi qawlihi sai adh-dhahabi ya ci gyaran hakim da cewa urwatu lam yudrik safiya urwa bai riski safiya ba warawahu min tariqin akhar an ishaq ibn ibrahim al-farwi al-farwi qala hadathatna ummu farwa bint ja'far ibn zubayr an abiha an jaddatiha an jaddiha az-zubayr an ummihi safiya bint abd al-muttalib فذكره نحوه ثم قال هذا حديث كبير الاسناد كبير غريب الاسناد وان حديث ne babba amma isnadin shi mai rauni ne shine ma'anar garibi a wa qadru ya bi isnadin sahih yace amma yana da wani isnadi daban ingantacce wa qala al-dhahabi fi talqis dhahabi ya fara cikin talqis al-musnad yace gharib mai rauni ne wa qadru ya bi isnadin sahih matanin akwai na kara amma an ruwaito shi da isnadi wanda yake ingantacce wa ummu farwa lam aqif laha ala tarjama wannan mata ummu farwa ba san wace ce ita ba ba ga tarjamarta ba wa fi sirri ala bin nubala ummu farwa bint ja'far abinda kai aka fari akan ta kenan a gidan ja'far wa kana shaykh shu'aib al-arnaud la tu'raf ba san ta ba da haka ba za a shi riwayata ba wa abuha ja'far zakarahu ibn abi hatim wa lam yadhkur fihi jarhan wala ta'dila ibn abi hatim ya abbace shi a cikin aljarh wa ta'dil ba tare da wani bayani akan shi wa zakara al-haythami al-qissata fil majma' al-imam al-haythami ya abbace wannan labari a cikin majma' az-zawahir wa qala an hadith az-zubayr rawahu al-bazzar wa abu ya'la bi ikhtisar wa isnaduhuma dha'if yace isnad mai rauni ne wa qala an hadith urwa rawahu tabarani wa rijaluhu ila urwat rijal as-sahih wa lakinnahu mursal yace shi ma mursali وأذاه الحافظ ابن حجر في الفتح إلى أحمد عن عبد الله ابن الزبير سنة ابن حجر أسكن فتح الباري دنجن تاشي إزوا قام دنهم بليتاني عبد الله بن الزبير وقال أن إسناده قوي يتشي إسنادي نيم كارفي ما لن يتشي ولم أجره في المسند أما نادوا مسند إمام أحمد ابن حنبل بن سامونا حديث الله في مظنته دين دائك أمان سامو حديث ندوا بن سامشي من ترتيب الشيخ الساعات الفتوى الرباني ندوب وانا باب شيء في باب ما جاء في غزوة الخندق أو الأحزاب ولا في باب فرد خمس الغنيمة ديك باب وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة حسان رضي الله عنه ابن عبد البر النمري أتكين الاستيعاب في معرفة الأصحاب يكي تشيوا يكي تاريخ حسان يكي تشيوا وقال أكثر أهل الأخبار والسير إن حسان كان من أجبل الناس yace da dama daga cikin malaman tarihi suna cewa Hassanu mutum ne matsoraci daga cikin mafiya jin tsoro a cikin mazaje wa zakaru min jubrihi ashiya'a mustabsha'a sun ambaci abubuwa waɗanda ba su da daɗin ji akan tsoro da rangwantaka shi rawauha an ibn Zubayr sirwaito waɗannan mazaje daga ibn Zubayr annahu hakaha anhu cewa ya hakaito daga Hassan labarai marasa dadi sune wadannan da muka ji malam yace karitu zikraha linakaratiha ni ban ambace su ba saboda ba su da dadin ji wa man zakaraha qala yace wadanda suka ambaci wannan labarai sun ce ne inna hassana lam yashhad ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an min mashahidihi li jubulihi wai Hassan bai taba zuwa yaki ba saboda tsoro wa ankara ba'du alil ilmi bil khabari وأنكر بعض أهل العلم بخبر ذلك وقالوا وسوما لم يمسنا تاريخ سكتي بها كبر سكتي لو كان حقا لهجيا به دا غسكياري دا مواقع سندن دا زاقين شسنا أي بتاش دا ربوان تكا فإنه قد هجا قوما فمن ينا أي بتمتاني أواقع فلم يهجه أحد منهم بالجبن لا يكما تأجس ميمي دا مرتني دا تشوى مأورة تشينيش ولو كان كذلك لهجيا به دا أن أي بتاش دا ونه وقال السهيلي في روض الأنف سهيلي أتكين شرح سيرة الروض يكي تشوى ومحمل هذا الحديث عند الناس على أن حسان كان جبانا شديد الجبن ما لم يسمع لك وانا حديث في مجال الشتوى حسان مصور الشيني نغني دفك يتشي وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكروا وسمع لم يكن مسلم تنكو لأننا مغانا سمي مسلم ولكن yace wa dalika annahu hadithun munqati' al-isnad don hadisi wanda bai tabbata ba isnadin shi bai inganta ba kala yace walau sah hadha lahujiyat bihi hasan da inganta yaya inganta da an zage shi fa inna kana yuhaji shu'a dan yana zagin mawaka kadira dirarul azwar wa ibn al-za'ba zab'an wa ghayrihi ma da wasu wa kanu yunaqidunahu wa yurduna alayhi suna mai mushi da martani da waka fama ayyarahu ahadun minhum bi tumri amma basu taba ce mushi matsoraci ba wala wasamahu bihi basu siffanta shi da haka ba fadalla ada ala da'ati hadith ibn ishaqa yace dan haka wannan hadisi mai rauni wa in saha imma ya inganta fala allah hassanu an yakuna mu'tallan fi zalika al-yawm bi illatin mana'atuhu min shuhudil qital to abinda za a ce sai a ce to hassan a wannan rana ba shi da lafiya yana cikin wani rashin lafiya wanda ya hana shi zuwa yaki wa hadha aula ma tu'wila alayhi wannan shine mafi karfin abinda za a fassara wannan abinda ya inganta ina fata mun fahimci wannan daka wannan kisa ita ma mai rauni ce ba ta da tabbas mai rauni ce kwarai da gaske duk da shahararta abu na gaba wanda mun tattauna shi a ran nan za mu sake bujiro da shi a gurguje shine maganar takhzilu nu'aym ibn al-mas'ud al-ahzab mun ji cewa nu'aym ibn mas'ud al-khuzai ya musulunta nu'aym ibn mas'ud al-ghatafani ya musulunta mutanen shi basu sani ba to sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzo Allah na musulunta amma mutane na basu sani ba fa murni bi ma shita ka ba ni dama da yi abin da kake so sai annabi ya ce mishi fa innaka rafama inma anta rajulun minna ko rajulun fina ko rajulun wahidun fina fakhzal anna in sabata ka je ka taban musu fakhzil anna ka je ka tabar mana da su ka wargaza shirin su zaka iya fa innal harba khud'a dalle yake dan zambali to mun ji cewa wannan magana al harba khud'a ji ta inganta amma wannan kisa ita ce bata inganta ba shine sai dinga zuwa gumbali Quraiza yace musu kaza Quraishawa sun ce za su yi retreat za su koma da baya da su daga Tufan da sauran kungiyoyi kuma in kuna so a yakin nan a wani lafiya kada su gudu su bakku da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga baya ya ci mutuncin ku to ku ce su ba ku mutane 10 cikin manyan su ko ajiye a madayin raha'in a madayin kwalatara in an gama yakin lafiya lau ku dawo musu da su in yakin nan bai gama lafiya ba za ku miƙa wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ya hukunta su yace sai yace kuma za ku ji sun zo sun ce kaza ya koma gun su ma Quraishawa ya ga musu irin wannan magana yace musu banu Quraiza suna nan suna shirin za su zo su ce ku ba su mutane 10 idan sun zo ku ba su wannan shine kulasa wannan kisa to ibn al-imam al-shaykh al-albani da kawo wannan kisa a cikin fiqh sirra sai yake cewa zakara hadin kisa ka bin ishaq bidun isnad wa an ibn hisham ita ma wannan kisa bata da isnadi haka waye kawo ta ibn ishaq haka kuma ibn hisham shi ma ya kawo ta yace amma maganar shi cewa al-harbu khud'a wannan sahihi ne mutawatiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan shi ma doctor akram biya al-umari shi ma a cikin sahih sirra yace hadhihi riwayat la tathbutu min an-nahiyati al-hadithiyya wadannan riwayoyi basu tabbata ba a hadisance walakinnaha ishtaharat fi kutub as-sirra amma dai sun shahara abinda ya tabbata wanda ya tabbata cewa shine abinda ya wargaza taron al-ahzab shine abinda Allah ya bada labari fadin Allah a cikin ahzab ya ayyul ladina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum iz ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wajhudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira kamar yadda muka ji a baya wannan aya a cikin ta akwai bayani akan iska da ta zo ta wargaba su kuma al-imam al-bukhari da muslim sun waito daga ibn abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama annabi yana cewa nusirtu bis-siba wa uhlikat 'adun bid-dabur ni an taimake ni da as-siba iska mai tasowa daga gabas ita ce as-siba su kuma adawa an halakar da su da ad-dabur iska mai tasowa daga yamma kuma da Allah ya bada labari wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya shine aka bada labari kamar ibn abbas ya faɗa cewa iska da ta fara barnatar da ƙauyuka da ke gefe tana daga gidaje tana watsar da su da dabbobi da mutane sai suka ga sama ta turbine gaba ɗaya ta yi duhu kafin ta iso asalin garin su to shine suke cewa hadha aridun mumtiruna din falamma ra'awhu mustaqbila awjatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bih rihun fiha azabun alim, kamar da Allah ya bada labari. To a wannan hadisi ne a cikin Bukhari da Muslim. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hazm a cikin Fathul Bari shi ma yake cewa Ahmad Ibn Hanbal ya ruwaito daga Abu Sa'id cewa ranar Khandaq mu muka ce ya Rasulullah hal min shay'in naquluhu, akwai wata addu'a da zamu dinga yi, kad balagatul qulubul hanajira, zuciyar mu sun raurawa muna cikin tsoro. Qala sai annabi ya ce na'am, ku dinga cewa Allahumma istir awratina wa amir rawatina. Qala Abu Sa'id yake cewa fa daraballahu wujuha a'da'ina birri, shine Allah ya buge fuskokin abokan gaban mu da iska. Fa hazamahum Allahu azza wa jalla birrih, Allah ubangiji ya watsa mana su da iska. Wannan yana cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Thumma qala, sannan sai Ibn Hajar yake cewa wa urifa bi hadha wajhu irad al musannif hadha al hadith huna, zuwa karshen magana sa. To daga iska da Allah ya aika su ne sojoji da Allah ya ce junudun lam wujudan lam tarawha, kuma Allah ya saba yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka, ya mishi haka a wurare guda uku kamar yadda Allah ya bada labari. Akwai a Ghazwatul Hunain da Allah yake cewa summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin. Allah ya mishi wannan bayan wancan da ya mishi a Khandaq. Allah kuma ya mishi a wajen hijira, fadan Allah illa tansuru faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatan idh huma fil ghari idh yaqulu sa'ibi rata bi inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. To Allah ya mishi wannan alfarma a wurare daban-daban. Junudin din nan sune wato sojojin na cikin mala'iku, shine aka faɗa su ma anan a cikin Ahzab wannan da muka ji, illa sojojin na mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato bashi su. Har ila wa Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa Ibn Ishaqa ya ruwaito daga Urwa daga Aisha Allah ya kara mata take cewa anna Nu'ayman kana rajulan namuman, wancan sahabi Nu'aym ya kasance mutumin da yake namum. Namum da namam duka ɗaya ne. Namum ala wazni haqud, da namam ala wazni abin nan, kamar a ce abin nan bazza, kuma akan ce minimmun minimmun, kamar yadda ake cewa mijannun minammun mijannun, duka ma'anar shi mutum wanda ya iya gutsuru tsoma, ya ɗauki labari nan ya kai nan ya kai nan ya kai can, ɗan jarida magulmaci. Aka ce dama Nu'aym ɗin ya kasance yaro ne, mutum ne mai shagin surutu. Wa anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, annabi ya ce mishi innal yahuda ba'athat ilayya in kana yurdika an na'khudha min quraish wa ghatafana rahadan nadfa'uhum ilayka fa naqtuluhum fa alla. Annabi ne ya ba shi labari cewa yahudawa sun ce, qurayshawa sun ce mu, sorry, yahudawa sun ce mu ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in kana so za mu anshi mutane cikin qurayshawa daga ghatafana, mu ce za mu rike su daga baya sai mu baka su ka kashe. Labarin ya ji, yana jin wannan sai ya marmaza faraja al-musri an ila qaumihi fa akhbarahu, sai ya tafi da gudu, tunda dama an ce kana namuman, yana da shigen san jin labari da bada labari. To sai ya maza sai ya ji ba su labari, kamar kenan da gaske abin ya faru. Labari ya ji ba shi ya kawo shawara a haka ba, ina fata mun gane. Fa qalu wallahi ma kadaba muhammadun alayhi, da ga musu suka ce to ai ku annabi Muhammad shi da yin ƙarya, da haka wannan labarin gaskiya ne. Wa innahum la ahlu ghadrin, kuma wallahi dama mai wata rane su. Wa kadhalika qala li quraish, sannan sai je ga wa quraish wa ce to kunji abin da yahuda suke cewa shi wannan namun din. Fa kana dalika sababu khizlanihim wa rahilihim, wannan yasa suka wargaje suka lalace. Sai dai wannan magana an nemi isnadin ta, ita ma ba gani ba, an bincika ko sama ko ƙasa hayo ba sama isnadin ta ba, don haka akwai ta baba game da ingancin ta, wallahu a'lam. Amma dai Imam Al-Bayhaqi ya kawo ta a cikin dalailin nubuwa da wannan yanayin ba tare da isnadin cikakke ba, yake cewa kana Nu'aym rajulan namuman fad'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala inna yahuda qad ba'athat ilayya in kana yudika anna an ta'khudha rajulan rijalan rahanan min quraish wa ghatafana min ashratihim fa nadfa'uhum ilayka fa taqtuluhum fa kharaja min indi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa atahum fa akhbarahum falamma wallahu aydin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal harbu khud'a,
to wannan riwaya ita kuma tana nuna kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kawai ya kitsa magana ba ta da asali kuma mun gani sai dai isnadinta wato da'ifi saboda Ahmad ibn Abdurrahman al-Mutaridi ibn Hadrin yace da'ifun wa sama'uhu lis-sirati sahihun to daga ita ma wannan isnadinta bai inganta a wannan ke sai magana ta gaba game da kissan Az-Zubayr ibn Bata yawma Quraiza akwai wani bayahude mai suna Az-Zubayr ibn Bata Al-Qurazi to wannan mutumin ya shahara cewa ranan Banu Quraiza bayan an gama yakin Khandaq an je an tare Banu Quraiza an karkashe su to shi an mushi ahwa amma yace baya san ahwa abin da ya faru akwai Thabit ibn Qais ibn Shammas wannan sahabi jarumin usan da aka yakin yawmu bu'as a jahiliya tsakanin Aus da Khazraj Thabit dan Qais wannan mutumin yana da khilafa muhalifi ne ga abokan gaban Thabit dan Qais wato Aus kenan dan haka ya kama Thabit dan Qais kawai zai kashe shi sai ya tausaya mishi ya yafe mai sai ya sa takobi sai ya datse gashin abin nan makwarkwadarsa goshin sa wato yana nuna mishi ya mishi minna kenan dan haka daga nan Thabit dan Qais ya zama kamar sarkin shi dole ya dinga jin nauyinsa Thabit dan Qais bai samu yadda zai biya shi wannan bashin da ke kansa ba sai a wannan rana ranar yakin ainihin wato Banu Quraiza sai Thabit dan Qais ya je roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah akwai wani mutum cikin Yahuda wannan yana da wata minna a kaina don Allah ina roƙonka ka bani ceton shi kar a kashe shi ai mun karanta a baya cewa duk wanda ya gemu an kashe shi ko to shi sai aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam aka roƙe shi yace dan Allah ya manzo Allah ka bani fansan wannan inni kad aratu an ujziyaka bi yadayya inni yace ina so na taimake ka na rama maka abin da ka bani sai Annabi ya bashi wato wannan fansan to bayan da aka bashi wannan fansar aka ce ba komai wai sai ya tambaya yace ya Thabitu ina su wane da wane da wane ya ambaci sunan wasu abokan shi mutanen shi sawayin shi Thabitu ya ce mishi ai duk an riga an kashe su sai ya ce fa inni as'aluka ya Thabit bi yadayya indak illa alhaqtani bil qawm don Allah ina roƙonka da alfarman da kake ganin ina da ita a gurinka don Allah ka bar ni a riskar da ni da waɗancan ni ma a kashe wai sai aka ji shi ma sai aka kashe shi wannan yana cikin sunan kubra ta Baihaqi da isnadi wanda yake mursali daga cikin marasil na zuhuri wanda marasil kuma na az-zuhuri la yufrahu biha ba a farin ciki da su kamar da malama da suke fara haka yana cikin littafin mu'jamul awsat na at-tabarani a isnadin sa akwai Musa ibn Ubaida wa huwa da'if kamar yadda malama da suke fara kamar yadda al-Haythami ya fara cikin majmu'u zawaid sannan wannan da akwai nakara mataniya a cikin shi shine bayahude yana ganin mutuwa a ce an yafe mishi an cece shi an kyale shi to yanzu aka kashe dukkan mutanen garin shi da mahaifiyar shi da baban shi da kowa zai an shi wannan ahuwa kamar da Allah ya bada labari yake cewa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahduhum law yu'ammaru alf sanatin وما هو بمزحزحه من العذاب لو يؤمر الله يتأي يؤمر الله يتي دا دايانسو ذاك ساميسو سنفو قوة قد يرعيوا تندا هكا يهودا وسكي حيز تندا أينزما أي وانا شنع بدا ايكي غني عزاهم سنة دا تشبو سيدا رعيوا دا أبن دا سكي وقرنس كرسو متو وقرنس كي نكرس كي غمتوا daka har magunguna suke kokarin ya za'a su kirkiro wanda za su dinga reviving rayuwar cells wanda suke mutuwa idan mutum ya tsufa har ya kai ga mutuwa shi sa Allah ya musu wannan shi da yake zaka same su ku kowa kwadayin rayuwa wa min alladhina ashraku da kuma cikin wanda suke mushrikai ya waddu ahadun dayan su zaka ga yana fata yana burin law yu'ammaru alf sana ina ma ya rayu shekara 1000 karni 10 dayan su zai samu yana so Allah ya ce wa ma huwa bimuzahzihi min al-azabi an yu'amma in zai shekarar 1000 din da gaske wannan ba zai hana shi ya ainihin wato ai mishi azaba ba wallahu basirun bima ya'malu, Allah yana da ainihin wato basira akan abin da yake da suke aikatawa. Wata mas'ala da na dan manta ba ambata ba ita ce game da Salman bin Sam Az-Zahabi yayi magana a cikin Siru al-Alamin Nubala da kuma littafin shi Tarikhul Islam game da batu da aka yi akan shekarun Salman. Wasu malamai suna ganin Salman yayi tsawon rayuwa a duniya har ya kai sama da shekara 300. Shi kan shi Zahabi farko yayi da wannan magana, daga baya yayi inkarin ta, wanda magana ce da take babu tabbas akan ta. Amma dai abin da ya tabbata ke jumla shine yayi tsawon rayuwa. Abin da ya tana mun shine fadin Allah anan da yake cewa wa ma huwa bi muzahadihi min al-adhabi an yu'ammal. Inda wannan aya tana nuni zuwa ga mutum zai iya rayuwa ya dade ya dade a duniya. Domin mu kalla da kyau, aya bata ce ai ba a yin shekara dubu a duniya ba, kuma an san mutanen da suke yada. Ga Annabi Nuhu shekarun wa'azin shi ma abin nan fala bisa fihim alfa sanatin illa 50 am. To amma dai mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Annabi fada cikin hadisin Tirmidhi da Abu Dawud yake cewa amaru ummati ma baina 60 aw 70 wa qaliluhum man yujawiz zalika. Mafi yawan rayuwa al'ummata tsakanin 60 ne da 70, yan kadan ne waɗanda suke iya wuce tsakanin 60 da 70 a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. To waɗannan su ne kulasa na abubuwan da suke ba su tabbata ba game da yaƙin Khandaq, waɗanda kuma sun shahara a cikin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Za mu saurara a saboda ƙurar lokaci, sai Allah ya kuma darasi na gaba, sai mu tashi kai tsaye a sabon fasli. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.